Jani kusara kai Yesu dairarana Jani kusara kai Yesu dairarana Adu ana dairarana kar indika yan dunia Jani kusara kai Yesu dairarana Adu ana dare darana kara kabarni illallace jani kusara kai Yesu dare darana oh yeah Ana dare darana zambi Yesu I need zambi Yesu oh dare darana Kusara kai Yesu Kulayo mi jani
Kusara kai Yesu
I adu ataya Yesu Yesu has given us. jani ku sara kai Yesu marmarina kai ne marmarina o kai ne marmarina kai ne marmarina o Yesu marmarina adua ta dare darana kar imbi kayan duniyan nan jani kusa da kai ayaye su kusa